stone cold dyke with a skull and a scythe. Got a twinkle in my eye like a corpse bride. She was a witch in the night with a charm and a smile. With a cackle and a laugh, put a spell on my life. We got a secret no one can know. If you're dead, da 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 da